labaran namu na yau za mu duba kasar Ingila ne inda za a buga wasan FA Cup na shekara 2016 zuwa 2017 inda za a fafata wasanni sama da 80 gobe idan Allah ya kai mu kungiyar kwallon kafa ta Argentina za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta kasar Uruguay a neman shiga cin kofin duniya na shekara 2018 wanda za a yi a kasar Russia Allah ko idan Allah ya kai mu kungiyar kwallon kafa ta Ingila za ta bi kasar Slovakia don fafata neman shiga kofin duniya na shekara 2018 Norway kuma za su buga ne da Germany a ranar Lahadi kungiyar kwallon kafa na Manchester City tana kalubalantar hukumar kungiyar kwallon kafa na kasar Ingila FA take yi wa dan wasan ta Sergio Aguero inda take hukumar Aguero da laifin naushin dan wasan West Ham United mai suna Winston a yayin wasan na Premier League da suka buga din da ta wuce idan har kungiyar FA ta kama shida wannan laifin Sergio Aguero za a dakatar da shi na wasanni har guda uku insha Allah.